أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأجمل من كلام تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Godiya ta tabbata ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala da ya sake kaddara haduwarmu a wannan masallaci mai albarka mai suna Masjidu Albani, domin ci gaba da karatunmu a cikin littafin mai albarka mai suna Al-Usul Salasa na babban malami Muhammad bin Abdul Wahhab, Allah ya mushi rahama. Yau za mu yi darasi na 7 a cikin wannan littafi. Yau muna 29 ga watan Zulqa'ada, hijiran Mahaifi sallallahu alaihi wasallam, shekara ta 1447, wanda ya daidai ga 17 ga watan 5 shekara ta 2026. Sati da ya gabata, idan ban manta ba, mun tsaya a gabar da malamin mana magana akan al-khawfu war-raja. Kenan yau za mu tashi gaban mu ta gaba, at-tawakkul wa dalilun. Bayan malamin ya mana bayani akan irin nau'ika na ibadoji wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta akan bayinsa, wanda kuma bayan mun karanto su gabaki daya, yanzu kuma sai malam ya biyo bayansu akan cewa kowanne zai kawo maka dalilin shi. Can mun tsaya inda malam ya bayani akan al-khawf war-raja, muka karanta abin da yake da alaka da wannan gabal. Yanzu ma da sai yake cewa wa dalilut tawakkuli qawlu subhanahu wa ta'ala wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun wa man yatawakkala 'alallahi fa huwa hasbu wa dalilur raghabati war rahbati wal khushu'i qawlu subhanahu wa ta'ala innahum kanu yusari'una fil khayrati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in wa dalilul khashya قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني ودليل الإنابة قوله سبحانه وتعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له ما ليتي ودليل التوكل إذا كتي التوكل شين دوغرو قال الله سبحانه وتعالى أكن دك أبن ديكي على أمرين واندباب واندئكي ينشي sai Allah subhanahu wa ta'ala. Haka ake so bawa yayi dogaro ga wannan Ubangiji. Shine Ibn Qayyim yake cewa kaga at-tawakkul rabu addini ne. Shi yin dogaro, mutum yayi dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala, Ibn Qayyim yake cewa wannan rabin addini ne. Duk lokacin da ka samu mutum iya dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala, to ka sani cewa wannan mutumin yana da imani. Kuma kamar yanda shi Ibn Qayyim yake cewa kaga yanda wannan tawakkulin ya zama toraban addini, to duk wanda kaga yana da tawakkuli ga Allah subhanahu wa ta'ala, zaka same shi mutum ne mai nutsuwa bayyana cikin hayaniya ta duniya. Saboda duk wanda Allah ya dakar da shi akan tawakkuli, ya yarda da cewa babu me yi sai Allah, babu me badawa sai Allah. Idan wani abu ya same ka, Allah ne. Idan baka samu wani abu ba, Allah ne. Wataƙila ka jira lokaci, Allah zai baka. Wannan shine ake cewa at-tawakkul. Kuma idan muka leka shi wannan tawakkulin yana da sabubba. Akwai sabubba na tawakkuli. Yanzu misali, wanda zai je ya nemi kuɗi, wannan ya rike sababi ne na neman kuɗi, amma ba wai wannan neman kuɗin wannan da yake ba zai bashi kuɗi. Saboda shi nema ba shi yake kawowa ba, wannan sababi ne. Idan mutum ya rike sababi, sai Allah ya bashi, saboda Allah ne yake badawa. Yanzu idan muka dauka, zaka ga yaron da aka aihe shi yau, kai ba yau ba kake kasuwanci, kana yi, amma kaga yaron da aka aihe shi yau sai ya taso ya yi ka kuɗi. Saboda ni haka Allah ya rubuta cewa wannan shine raban shi, wataƙila ka samu raban ka kafin a aihe shi, ko kuma kana jiran raban ka a gaba ya zo shi. Kenan tawakkuli shine ka dogara ga duk abin da Allah ya baka a wannan duniya, na arziki ne, na lahiya ne, na sharrabawa ne, na ilimi ne, wannan duka zaka yarda akan cewa babu me yin wa'annan abubuwan sai Allah subhanahu wataala. Wannan shi yake ce ma tawakkuli. Idan muka dauka kuma shi wannan tawakkuli shine wanda manzo Allah yake cewa da a ce za ku yi tsantsar tawakkuli ku dogara ga Allah subhanahu wataala, da Allah ya arzuta ku kamar yanda Allah yake arzuta tsuntsu wanda zai tashi bai da abinci, tsuntsu bai ajiye abinci a cikin gidanshi, bai da inda yake zuwa neman kudi, amma zai wayi gari bai da abincin da zai ci a lokacin zai tashi, ya tashi nema kuma ya dawo a cikin inda yake ajiye abinci, wuyan shi zaka same shi da abinci. Me yasa? To manzo Allah yake cewa da za ku yi irin wannan tawakkulin da tsuntsu yake yi, da Allah ya arzuta ku. Kenan mu sani cewa shi tawakkuli wata daraja ce wadda ba kowa bane yake samun ta. Zaka mutumin da yake da tawakkuli kowane lokaci zaka same shi mutum ne mai nutsuwa, amma wanda bai yarda da abin da Allah ya tsaga mishi ba, to wannan mutumin kullum yana cikin hayaniya da mutane. Zai ga cewa yau idan ya rasa wani abu sai ya ce ai sanadiyar wani ne, idan ya samu wani abu sai ya ce sanadiyar wani ne, wannan kuma zai zamanto babu tawakkulin, kuma zai zamanto hallo ya koma wani abu daban wanda ya kusa ya fada shirka. Allah yake cewa wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Allah subhanahu wataala yake cewa ku sani ho cewa ga Allah subhanahu wataala shi kadai ake tawakkuli, amma sharadin in kuntum mu'minin idan kun kasance masu imani. Kenan ku indai haka ne, duk mutumin da zamu same shi iya da dogaro ga Allah, to wannan mutumin tabbas yana da imani. Kuma Allah yake cewa wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasun, duk wanda ya dogara ga Allah, duk wanda ya tawakkuli ya bar ma Allah al'amuransa gabaki da, to fa huwa hasun, ya sani cewa wannan mutumin Allah zai isar masa, Allah zai mishi duk abin da yake so. Daga lokacin da ka ringa jin cewa yau ka rasa wani abu sai kake ganin cewa wani ne sanadiyar wani ne, to wannan babu tawakkuli a ciki. Ko kuma ka samu wani abu sai kace ai wani ne baka, wa yake bada Allah yake badawa, wa yake hanawa Allah yake hanawa. To kenan ne, duk lokacin da mutum yake ganin cewa wani ne zai bada ba Allah ba, to wannan mutum bai da tawakkuli, hali zai iya kaiwa lokacin da zai fada cikin shirka. Amma dan zan tawakkuli mutum ya dogara ga Allah subhanahu wataala, duk abin da yake abin da Allah ne ya tsaga maka sai ka yarda da shi, kadan inda Allah ya baka, diyawan da Allah ya baka, abinda Allah ya dora ma Allah shi yake dora cuta, kuma Allah shi yake yayewa, Allah shi yake arzutawa, kuma Allah shi yake sa mutum ya koma talaka, shi yake sa mutum ya zama to mai arziki. Nema suka ce nema ba shi yake sa arziki ba, shi wannan nema al-akhzu bil asbab ne, mutum zai rike sababi ne, ka je ka nema amma ka sani cewa Allah subhanahu wataala shine yake bada arziki, neman ka ba shi zai sa kai arziki ba, neman ka wannan sababi ne karki, amma Allah subhanahu wataala shine yake bada kuma shine yake hanawa. Shine kamar yadda muka ce, zaga wanda ya shima yana neman kudi amma bai samu ba, yaron da zai fara yanzu kuma Allah sai ya bashi, me yasa? Allah ne yake badawa, in ya ga dama ya ba wannan, in ya ga dama ya ba wancan, wannan shine adalcin Ubangiji subhanahu wataala. Kuma idan muka dauka duk wanda yake da tawakkuli zaka same shi wannan mutumin Allah ya isar masa, mutum ne zaka same shi da tawadu, zaka same shi duk abin da ya rasa sai ya ce Allah ne, abin da ya samu sai ya ce Allah ne, wannan shine dantsar imani ma, shine al-iman bil qadri khairihi wa sharrihi. Mutum yayi imani da kaddara ko wata iri ce, duk abin da ya same ka kai maraba da shi akan cewa lalle Allah ne ya tsaga, Allah ne ya rubuta akan cewa ga wannan abin shi zai same ka. Kuma haka daga cikin samarat na tawakkuli zaka samu akwai rahatul bali, akwai ni akwai rahatul bali, shine zaka samu mutum iya da nutsuwa, babu ruwan shi da hayaniya, kuma bayan haka shiga aljanna bi ghairi hisabi. Duk wanda ya kasance iya da tawakkuli da Allah, yana dogaro ga Allah, to wannan mutumin zai shiga aljanna ba tare da hisabi ba. Hadisin manzo Allah, hadisin da Ibn Abbas, karshen hadisin manzo Allah yake cewa wa ala rabbihim yatawakkalun, wanda Allah yake, wanda manzo Allah yake bayani akan cewa alfan yadkhuluna jannata bi ghairi hisabin, wanda za su shiga aljanna ba tare da an musu hisabi ba. A cikin sa akwai wa ala rabbihim yatawakkalun, a cikin sa akwai wayanda suke dogaro ga Ubangiji subhanahu wataala. Kuma haka idan muka dauka inda Allah yake cewa wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu, kasani cewa duk wani abu da zai same ka babu wanda yake yayewa sai Allah subhanahu wataala. wa in yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir. Haka idan wani abu ya same ka na alkhairi, to ka sani cewa Allah ne ya baka. Babu mai badawa sai Allah, babu mai hanawa sai Allah. Kenan duk abin da ka gane shi a wannan duniyar, babu mai yin shi sai Allah subhanahu wataala. To kenan idan muka dauka shi dogaro ga Allah, ba ya takaita bane ga maganar baki. Kace ka dogara ga Allah, amma kuma a cikin zuciyarka idan ka rasa wani abu sai ka ringa kyashi ko kuma ka ringa zargin wani mutum ne yasa ka rasa wannan abu. A'a, a zuciyarka idan ka yarda cewa babu mai yi sai Allah, ka yarda Allah yake yi, to ka yarda ya zama to har cikin zuciyarka ka yarda cewa babu mai yi sai Allah. Idan wani abu ne ya same ka, haka Allah ya riga da ya rubutawa ne, ya rubuta cewa abun kaza zai same ka rana kaza. To duk abin da ya same ka da abin da baka samu ba, to ka sani cewa lalle Allah subhanahu wataala shi yake tsagawa, shi ne yake tsarawa. Allah shi yake tsara ya ce ga abin da zai faru, ga abin da mutum zai samu, ga abin da mutum ba zai samu ba. To kenan ko idan muka leka lokacin da za a ce yauwa ne yayi tawakkuli ga Allah, ya yarda ga Allah, zaka samu wannan mutumin iya da nutsuwa kowane lokaci, bai da hayaniya irin ta mutane. Zaka samu in su mutanen da komai ya rasa sai ya ce wane ne, idan ya samu wani abu sai ya ce wane ne. Shi kuma wannan abu ne wanda zai kai ga warware tauhidin mutum. Amma tsantsar tauhidi shine ka yarda da cewa Allah shi yake yi. Idan ka yarda da cewa Allah yake yi, zaka samu wannan mutumin iya da nutsuwa. Kuma wannan zaka ga duk wanda ya yarda da Allah yake yi, zaka same shi wannan mutum bai da hasada. Amma mutumin da zaka ga yana da hasada, to wannan mutumin bai yarda da cewa Allah yake yi ba. Yanzu misali, wanda zai ga wata ni'ima a wajen wani, Allah subhanahu wataala ya yama wani bawan sa ni'ima, sai ka samu wani mutum yana hasada, to wannan mutum wanda yake hasada, shi wannan mutum bai san Allah bane ba. Duk wanda kaga yana yin hasada, to wannan mutum bai san ba Allah. Hasada cuta ce. To duk wanda kaga yana yin hasada bai yarda bane kuma bai yi ba ni dogaro ga Allah subhanahu wataala. Da ya dogara ga Allah, idan Allah ya ba wani, me ne gangawa, me ne hasada? Allah da ya bashi sai ka je ka roke shi, tunda Allah ba dan gidan su wani bane. Allah ne na kowa, Ubangiji ne na kowa. Shi yace ku roke ni zan ba ku. Fad'uni astajib lakum. Allah yace ku roke ni, ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya. Ku roke Ubangijin ku kuna masu kaskanta kai. Duk abin da kake so idan ka je ka roki Allah, yanda Allah ya ba wancan kai ma haka zai baka. Allah yace wa idza sa'alaka ibadi anni ko fa inni qarib. Haka yace manzo Allah, idan bari na san tambaye ka, kace ina kusa da su. Kenan addu'a duk abin da Allah ya ba wani, kai ma sai ka je kai dogaro ga Allah, ka ji Allah ya baka. Wannan Allah da ya ba wancan shine zai baka. Kenan babu mi, babu majal na hasada an. Sai ga ba ta gaba malai yake cewa ar-ragaba war-rahaba wal-husn. Waina awwa ne guda uku. Malai dun kule su guri guda ya kawo su. Sai yake cewa kaga dalilin wayannan abubuwan gabaki ɗayan su. Allah yake cewa innahum kanu yusari'una fil khayrati wa yad'una ragaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Wannan Ubangiji subhanahu wataala iya yaban annabawa ne, saboda annabawa sune mutanen da suke gaggauta ayyuka na alkhairi, suna tsere tsakan kanunsu akan aikata ayyuka wanda suke kusanci ne na Allah da kuma ima Allah subhanahu wataala ta'a. Shine sai Allah yake cewa innahum kanu yusari'una fil khayrat, wayannan sun kasance sune wayanda suke gaggauta ayyuka na alkhairi, kuma wayad'una ragaban, suna roƙon Allah, suna bauta ma Allah, suna masu kwaɗayin lada, shine ar-ragaba, suna masu kwaɗayin lada wajen Ubangiji. Wa rahaban, kuma suna tsoron azaba Allah subhanahu wataala. Sai Allah ya ce wa kanu lana khashi'in, kuma wayannan mutanen a gare mu a wajen Allah subhanahu wataala suke kaskantar da kansu, suke samun khushu'i lokacin da za su yi sallah, sai zaman to za su yi ta da khushu'i. To wayannan su ne. Kenan idan muka dauka ar-ragaba zai zaman to mi kwaɗayin lada wajen Ubangiji subhanahu wataala, wannan shine ar-ragaba. Shi kuma ar-rahaba wannan zai zaman to mutun yana tsoron azaba ta Allah subhanahu wataala. Shi kuma al-khashiya wannan shine al-khushu', afwan al-khushu'i, shine kaskantar da kai ko kuma tawadu wajen Allah subhanahu wataala. Kenan wayannan abubuwa ne guda uku wanda a tare suke, sai yasa ma Allah ya kawo su guri guda nan. Waya da'una na ragaban wa rahaba, suna roƙon Allah subhanahu wataala, suna masu kwaɗayin lada, bayan kwaɗayin ladan da suke kuma suna masu tsoron azaba Allah subhanahu wataala. Amma dai wa kanu lana khashi'in, za su zamanto wayannan mutanen suna kaskantar da kansu wajen Allah subhanahu wataala. Idan muka dauka inda Allah yake cewa kad aflahal mu'minun, lalle tabbas masu imani sun rabauta, allazina hum fi salatihim khashi'un, suwane ne sune waɗanda suka kasance a cikin sallolin su suna samun khushu'i, suna yin sallah yanda ya kamata, kenan waɗannan sune masu khushu'i. Idan muka dauka ar-ragaba, ka sani cewa babu wanda yake ba da lada in ba Allah subhanahu wataala ba. Wanda kake tunanin cewa akwai wanda zai saka aljanna, babu wanda zai saka aljanna in ba Allah ba. Allah shi yake sa mutum aljanna, kuma Allah shi yake sa mutum wuta. Kina Allah yana yin abin da ya ga dama ne, ko fa'alul lima yurid. Idan ya ga dama zai gafarta ma mutum, idan ya ga dama sai ki gafarta ma mutum. Kina idan muka dauka ar-ragaba, wannan neman kwadayi, kwadayi da mutum yake yi na lada, kana neman lada wajen Allah subhanahu wataala, to ka sani cewa wannan ladan da kake nema babu wani wanda zai baka wannan ladan in ba Allah subhanahu wataala ba. Haka wannan tsoron azaba da mutum zai yi, wannan haka shi ma babu wani wanda zai ce ma yau yayi maka, ko kuma zai saka aljanna, zai tsiratar da kai daga gidan wuta. Babu irin maganganun da ake kawowa na shehunnai a ce akwai wani shehu wanda zai taimaki mutane ya sa su gidan aljanna. Wannan duka zance ne wanda mutane suke yin shi, asali ba haka nan bane ba. Babu wanda zai saka aljanna, ko annabi sallallahu alaihi wasallam bai sa mutum aljanna, bai sa mutum wuta. Manzo Allah shi da kanshi, idan kaga manzo Allah ya ma mutum alƙawari na aljanna, waye ga ya mushi? Allah ne ya ga ya mushi. Allah ne ya ce mushi kace wani da wani an ba su aljanna. Lokacin da manzon Allah ya zamna yake zano ɗan aljanna, yace Abubakar fil janna, Umar fil janna, Usman fil janna, Ali fil janna, Abdurrahman fil janna, Ubaydullah fil janna, sai da ya zano har mutum goma. Wayannan duka gabaki ɗayan su ba manzon Allah bane ba su aljanna. Allah ne subhanahu wataala shi ya ba su aljanna. Amma ni da izinin wa Allah ne yace ma manzon Allah kace musu an musu alƙawarin aljanna. Kuma wayannan mutum goma ba su kadai bane wanda manzon Allah ya yi musu alƙawarin cewa Allah ya ba su aljanna. Wayannan mutum goma su ne wanda manzo Allah ya zana su a lokaci guda. Akwai wanda daban-daban ne, wani a ce Allah ya mishi alƙawarin aljanna. Idan muka dauka Khadija, wani lokaci sai da Khadija, wani lokaci manzo Allah yana zamne mala'ika Jibril ya zo ya ce mishi ga Khadija yanzu za ta kama wani abu, in ta zo ka ce mata Allah yana gaishe ta kuma ya mata alƙawarin gidan aljanna. Kenan kuwa idan muka leka babu wanda yake bada aljanna sai Allah. Kenan Allah shi yake bada. Haka idan azaba ce, babu wanda yake ma mutane azaba ran tashi alkiyama sai Allah subhanahu wataala. Duk wanda zai ce maka zai iya hutar da kai daga gidan aljanna, ko kuma zai iya hutar da kai daga gidan wuta ya kai ka aljanna, wannan zance ne yake bai isa ba kowa ne. In aka zo filin alkiyama babu wanda zai yi magana, hal annabawa Allah gabaci ɗayan su kowa zai yi shiru, yana jiran abin da Allah zai ce. A lokacin nan mutane sai su tashi, kowa yana cikin yanayi na wahala, mutane sai su tashi su je wajen annabi Adam su ce ya roki Allah ayi hisabi, dan wuta yaje wuta, dan aljanna yaje wuta, yaje aljanna. Saboda me? Saboda tsananin yanayin da ake ciki. A lokacin nan yace ku je wajen annabi Isa, hal azo wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A lokacin annabi Muhammad sai yace ana laha, saboda dama Allah ya mishi alƙawarin cewa tabbas shine wanda zai zamanto mai ceto na tashi alkiyama. Kuma shi ma wannan cetan da manzon Allah zai yi da izinin Allah ne zai yi shi. Kenan ku idan muka leka annabi Adam yace bai iya ba, ko annabi Nuhu yace bai iya ba, annabi Isa yace bai iya ba, duka wayannan annabawan sun ce busa iya ba. Shin za a samu wani mutum wanda koma bayan su, ko kuma wani shehu, ko kuma wani warwali wanda zai ce shi zai yi? Babu. Kenan ku tunda wayannan annabawan suka ce Allah ne zai yi busa iya ba, hal suka shi wajen annabi Muhammad, mutane suka ce annabi Muhammad hal yace shi ne? Kenan ku an muka leka babu wani wanda zai iya saiwa sai Allah. Kenan annabi Muhammad ma da izinin Allah ne zai yi. Kenan wannan duka abubuwa ne wanda duk wanda kashi ya ce maka ga wani wanda zai ma kaza, kawai zance ne yake yi na ƙarya. Saboda me? Babu wanda zai saka aljanna sai Allah, babu wanda zai saka wuta saiwa sai Allah. Allah ya tsare mu. Kenan nan da Allah yake cewa innahum kanu yusari'una fil khairat, sune annabawan Allah. To haka ake so mu zamanto mu ma neman siffanta ga wayannan siffofi wanda Allah ya zana anan. Yace sun kasance suna gaggauta ayyuka na alkhairi, suna roƙon Allah, suna masu kwaɗayin lada, suna roƙon Allah, suna masu tsoron azaba Allah. Kuma me? Wayannan sun kasance masu tawadu, masu kaskantar da kansu wajen Allah subhanahu wataala. Kenan ku haka ake so mutum ya zamanto yana koyi ga wayannan mutanen, sune annabawan Allah subhanahu wataala. Kuma idan muka dauka shi wannan khushu'i na sallah duk lokacin da mutum zai yi sallah ya zamanto khushu'i ne amma khushu'i abu ne mai wahala duk wanda zai yi sallah wannan khushu'in da zai zamanto sai mutum ya bar duk abin da yake da alaka da duniya tunani ne kake sai ka bar shi wani abu ne a ranka bacin rai ne ko kuma wata murna ce duka sai ka bar shi so ake ka hararo zuciyarka ga baki dayanta zuwa ga Allah subhanahu wataala ba abin da yake gabanka sai ni sai Allah ka sani cewa lokacin da kake sallah wannan khushu'in da zakai kana ganawa ne da wa da Allah subhanahu wataala to idan za ka gana da Allah so ake ka kasance mai khushu'i ka hararo zuciyarka ga baki dayanta duk abin da zakai ka zamanto duk wannan abin da zakai Allah ne kadai kake tunawa wannan shine khushu'i sai gaba ta gaba malai yake cewa al-khashiya الخشية شيني مالتي الخوف مبني على علم بإزمة الله شيني صوروني أما وان يكيد على قادة سن جرما الله سبحانه وتعالى شيني الله يكيد إنما يخشى الله من إباده العلماء ليس الله يكيد إنما يخشى الله من إباده العلماء سبوه سوسك حسن وانيني الله ذاك سن وان ده حسن الله سبحانه وتعالى ذاك سميش ياهني ياهجن صوران الله مثالي الدنيا abun tsoro ne yanzu yaro karami misali zaka ce mishi akwai wata dabba me kaza da kaza in bai san ta ba zaka ga baya tsoranta amma da zaran yau ta yaga kare sai ga yana ni yana tsoran shi ko to wannan misalin zai zamanto nan da Allah ya ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi alulama wa inda suka hijin tsoran Allah subhanahu wataala sune malamai me yasa saboda malaman wannan su suka yi sanin Allah sun karanta ayoyi na Allah subhanahu wataala kuma sun karanta hadisan manzon Allah sun san wane ne Allah sun karanta ga girman Allah sun karanta siffofin Allah sun karanta irin azaba ta Allah subhanahu wataala sun karanta irin ni'imomi na Allah subhanahu wataala sai yasa zaka ga idan mutum yana karatun alqur'ani wani lokaci zaka ga mutum yana kuka idan yana karanta alqur'ani ya zo irin guraren da Allah yana bayani akan azaba me yasa saboda ya san abin da Allah yake ne idan kuma mutum ya zo irin gurare na ni na ni'ima zaka ga mutum yana roƙon Allah ya sanya shi daga cikin wa'annan wa'anda za a mani ba kenan ko idan muka leka sanin Allah wannan shi yake sawa mutum ya ji tsoron shi idan baka san Allah ba babu yadda za a ji tsoron shi kenan nan Allah yake cewa fala takhshawhu wakhshawni kada ku ji tsoron su ku ji tsoron wa Allah subhanahu wataala shi kadai idan muka dauka wanda zai kasance yana jin tsoron Allah ya san Allah ne ko inda Allah yake cewa innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir wa'inda suka kasance suna jin tsoron Allah subhanahu wataala alhali sun san suna jin tsoron Allah ne da ghaibi saboda ghaibi ne babu wanda ya taba ganin Allah ko ni'imomin Allah na aljanna babu wanda ya taba gani ko azaba wuta babu wanda ya taba gani ko to amma haka wa'annan mutanen suka yi imani da Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce lahum maghfiratun wa ajrun kabir to wa'annan mutanen sanadiyar jin tsoron Allah da suka yi kuma suka yi imani da ghaibi wa'annan mutanen za su samu mi gafara Allah subhanahu wataala kenan ko idan muka leka shi jin tsoron Allah yana da alaka da sanin Allah idan ka san Allah yanda ya kamata sai ka samu kanka daga cikin mutane masu jin tsoron Allah amma duk wanda zaka ganshi bai jin tsoron Allah to wannan mutum in ka dauka bai san Allah ba amma da zaran mutum ya san Allah zaka same shi mutum ne mai jin tsoron Allah subhanahu wataala amma idan ya zamanto wannan mutumin bai jin tsoron Allah to wannan mutumin ka sani bai san ba Allah kuma haka manzo Allah zai zamana a wasu gurare da dama duk lokacin da ya zamana a majalisi hadisan Abdullahi dan Umar yake cewa manzo Allah zai zamana a majalisi idan ya tashi ko kuma kafin ya tashi sai ya ringa roƙon akan wata addu'a yake cewa Allahumma qsim lana min khashyatika kama tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik ya Allah ka sanya mana jin tsoranka kun ga nan manzo Allah shi da kanshi yake fadan wannan magana ya Allah ka yanka mana kadan daga cikin tsoranka ya Allah subhanahu wataala kenan ko idan muka leka jin tsoran Allah wannan abu ne mai daraja manzo Allah shi da kanshi yake jin cewa yake roƙon Allah ya sanya mishi tsoran shi kenan ko idan muka leka jin tsoran Allah wannan sai mai imani idan mutum kaga bayya jin tsoran Allah to wannan mutum bai da imani kuma haka idan muka dauka duka irin addu'o'in da mutum zai ringa yi idan ya kasance yana jin tsoran Allah zai zama to mutum ne mai nutsuwa kuma ya san Allah wannan sai ya sani sai yasa yake jin tsoran shi amma duk mutumin da kaga bai san ba Allah to zaka same shi wannan mutum bai jin tsoran Allah subhanahu wataala kuma wanda ake jin tsoro shine wa shine Allah Allah yake fala takhshawhum wakhshawni kada ku ji tsoran su ku ji tsoran wa Allah subhanahu wata'ala. Idan muka dauka jin tsoro kala kala ne. Akwai jin tsoro wanda mun yi bayani a baya akan tsoro irin wanda yake tabi'i ne. Idan muka ce tsoro tabi'i shine tsoron wani abu. Sai zaman to wata dabba ce abun tsoro mutum yana jin tsoron ta ba irin wannan ba. Ka ringa jin tsoron wani abu. Misali, ka ringa jin tsoron wani mutum akan cewa kalle cutar da kai a duniya. Wannan shine abin da ba su. Idan cuta ce Allah yake dora. Idan yayewa ce Allah yake yayewa. To kada ka yarda cewa akwai wani mutum a duniya wanda zai iya cutar da kai akan abin da Allah yake dorawa. In cuta ce kada ka yi tunanin cewa akwai wani mutum da zai sanya maka wata cuta. Babu. To haka ake so ka sani cewa Allah shi yake dorawa kuma Allah shi yake yayewa. Kina duk lokacin da ya zama mutum yana tunanin cewa akwai wani wanda yake yi, wanda yake tsagawa, wanda yake sa ma mutum wani abu wanda ba Allah ba, to wannan mutum bai yi tsoron Allah. Kenan tantan tsoron Allah shine duk abin da ka san cewa Allah shi yake yi, to ka shi tsoron wannan abin daga wajen wa, daga wajen Allah subhanahu wataala. Kenan ko idan muka dauka jin tsoro na Allah abu ne mai girma, wanda kuma duk bawa wanda ya yarda da Allah ya kamata a ce a samu mutum yana jin tsoron Allah. Shi kuma wannan tsoron Allah ba a bakke yake ba. Yanzu idan muka dauka wanda zai labe a wani guri ya aikata irin abubuwan da Allah subhanahu wataala ya hana, wannan mutum bai jin tsoron Allah. Saboda ni idan ka san cewa Allah wannan yana ganin ka, ai ba za ka aikata ba. To rashin sanin cewa Allah yana ganin ka shi yasa kai to kenan baka san Allah ba kuma baka jin tsoron shi. Amma misali wanda zai zamanto yana aikata zunuban shi a fili, ya san cewa Allah yana ganin shi, ya sani Allah yana ganin shi, amma da ya aikata sai ya koma ya je yake ce ma Allah, na sani na aikata zunubai, ya Allah ka gafarta mini. Za mu iya cewa wannan mutum yana jin tsoron Allah ko sai yasa ya koma zuwa ga wa, zuwa ga Allah? Amma wanda shi yana tsoron ya aikata abu a gaban mutane, wa yake tsoro? Mutane ko? Amma sai shi ya lade a wani guri inda ba a ganin shi, inda waɗanda suka san shi basu wannan gurin, sai shi ya aikata wannan abu. Kenan wannan mutumin ya shahilci Allah ko? Yana ganin cewa waɗannan mutane in basu ganshi ba babu ruwan shi da Allah ko? Kenan wannan mutumin ya shahilci Allah. To haka ake so ka zamanto idan kana jin tsoron Allah kawai direct ne, kana jin tsoron Allah a ko ina ne, shine ka ji tsoron Allah duk inda kake. Kenan ya zamanto in tsoron Allah zaka shi, kawai ka ji tsoron Allah a inda kake da kuma inda aka san ka da inda ba a san ka ba. Wannan shine tsantsan tsoron Allah. Sai gaba ta gaba malai yake cewa al-inaba, wa dalilul inaba qawlu subhanahu wa ta'ala, Allah yake cewa ribu ila rabbikum wa aslimu lahu. Nan in aka ce al-inaba shine ar-ruju ila Allah, shine komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala. Mutum ya koma zuwa ga Allah lokacin da mutum ya aikata irin ayyuka na zunubai, yanzu me ake so ga mutum? Al-inaba shine, al-inaba shine ar-ruju ila Allah, mutum ya komo zuwa ga Allah. To ya akai mutum zai komo zuwa ga Allah bayan an aihe shi? Misali, duk mutumin da aka aihe shi za a aihe shi ne akan fitra, tani bai da sako a wajen Allah lokacin da aka aihe shi ko? Daga lokacin da ya balaga an fara ruta mishi zunubai, to a lokacin nan ya fara aikata irin ayyukan da Allah bai ya so, sai me ake so a gare shi? To ya dawo zuwa ga Allah ya tuba. Wannan shine al-inaba, wannan dawo wanda mutum zai yi wajen Allah ya dawo ya tuba. To wannan shine ake ce ma al-inaba, shine ar-ruju' ila Allah. Kenan mutum ya dawo zuwa ga Allah subhanahu wataala, wannan shine ake ce ma me? Al-inaba. Allah yake cewa wa anibu ila rabbikum, ku dawo zuwa ga Allah Ubangijin subhanahu wataala wanda ya halicce ku. Haka inda Allah yake cewa wa usrifat al-jannatu lil muttaqina ghayra ba'id, ranar tashi al-qiyama za a gabatar da aljanna, za ta zo kusa da mutane. Sai Allah yake cewa haza ma tu aduna li kulli awabin hafiz, wannan shine abin da aka ba mutane alƙawari nani na gidan aljanna ga waɗanda suka yi aikin da Allah ya ce. Sai Allah yake cewa man khashiyar rahmani bil ghaibi wa jaa bi qalbin munib, aljanna ta mutane ne waɗanda suka ji tsoron Allah subhanahu wataala, suka yi imani da ghaibi kuma mi wa jaa bi qalbin munib, suka zo wajen Allah subhanahu wataala da zuciya wadda take mai kyau, kuma sun dawo duk abin da suka aikata na zunubai sun tuba, Allah ya gafarta musu. Waɗannan su ne wanda Allah yake yabo anan. Kenan idan muka dauka shi mutum ya dawo zuwa ga Allah shine bayan ka aikata waɗansu zunuban ka a baya, to yanzu me ake so da kai? Al-inaba shine ka dawo zuwa ga Allah, ka zo ka zamna, ka kaskantar da kanka,
ka tuba wajen Allah saboda babu wanda yake gafarta zunubai sai Allah subhanahu wataala tambaye ka aikata zunubanka yanzu me yake so a gare ka ka dawo kai arwalla kai raka'a guda biyu sai ka daga hannunka ka tuba ka ce ya Allah ka gafarta min zunubaina hadisin Usman radiyallahu anhu yake cewa lokacin da hadisin Humran maula Usman ibn Affan bawane na Usman hadisin da ya rawaito shi yake cewa wani lokaci Usman yarda Allah tabbata a gare shi yasa aka mishi ruwan arwalla bayan yayi arwalla sai yake ce musu wannan arwalla ita ce irin arwalla da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan ya kare sai yake cewa man tawadda an hawdu ihaza duk wanda ya irin wannan arwallar tawwa bayan yayi wannan arwallar yaje shi yayi raka'a guda biyu ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi Allah ya gafarta mishi zunubansa kenan ko idan muka leka mutum yayi arwalla a lokutan da ya dace mutum yayi nafila kazo kai arwalla kazo ka sallaci raka'a guda biyu kawai ka daga hannunka ka ce ya Allah ka gafarta min zunubaina sai Allah ya gafarta maka injuwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan haka ake so mutum ya zamanto mai koma zuwa ga Allah subhanahu wataala gaba ta gaba mala yace al-isti'ana al-isti'ana shine dogaro ga Allah subhanahu wataala qauluhu ta'ala Allah yake cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gare ka ya Allah subhanahu wataala zamu bautata ma kuma ya Allah a gare ka muke neman taimako kenan ba a neman taimako sai wajen wa Allah subhanahu wataala manzo Allah yake cewa wa idza sta'anta fasta'in billah idan zaka nemi taimako ka nemi taimako wajen Allah subhanahu wataala ba a neman taimako wajen wani mutum makhluki na Allah ba a neman taimako wajen wani ba a neman taimako wajen wani malami ba a neman taimako wajen wani shehu babu wanda zai sa wai zai hana wani abu wanda Allah yayi niyya ya same ka babu wanda zai hana kenan neman taimako shine wajen Allah subhanahu wataala kenan shine iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ba a neman taimako wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah bai iya kare ka daga wani wata cuta manzon Allah bawa ne sai dai shi manzon Allah ne annabi ne an gane amma duk abin da yake na cuta ne manzon Allah bai iya kare ka shi da kanshi yake cewa kada ku ringa mai irin abin da Yahudawa suka ma annabi Isa yanda suka ne suka huce gona da iri akan yabo da suke har suka dauke shi a matsayin Allah manzo Allah yace ku ce ni bawon Allah ne ni manzon Allah ne faqulu ana abdullahi wa rasuli ku ce ni bawon Allah ne ni manzon Allah ne kenan ni kawai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ka yarda cewa lalle Allah shi ake bautata ma kuma Allah shi ake neman taimako a wurin shi manzo Allah yace wa idza sta'anta fasta'in billah idan zaka nemi taimako ka nemi taimako wajen Allah subhanahu wataala taimako kala biyu ne akwai taimako wanda zaka neme shi wannan taimakon babu wanda yake yin shi sai Allah irin kana neman wani arziki ne wa yake badawa Allah wata cuta ce ta same ka wa yake yayewa Allah kana so a saka aljanna wa yake sawa Allah kana so a tsiratar da kai daga gidan wuta wa yake tsiratarwa Allah to wannan babu zancan kashe wajen wata wani wanda ya rasu kaje ka ringa roƙon shi ya baka wani abu ko kuma wanda bayyana a ko kuma wani ya baka arziki a wannan duka Allah yake yi taimako wanda yake shar'i wanda ya kamata in mutum yayi shi ba laifi shine irin taimako wanda yake tsakankanin mutane a duniya Allah yake cewa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan taimako wanda yake tsakankani misali zaka dauki wani abu akan ka sai ka ce wani dan taimaka mu in dora wannan babu laifi a cikin shi wannan taimako ne wanda yake tsakaninka da mutum misali wani da Allah taimaka mun da dala kaza ina son kaza zan yi kaza wannan taimako ne babu laifi amma ka sa a ranka cewa wai Allah wai wani mutum zai iya arzuta ka koma bayan Allah wannan shirka ce kenan kawai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah shi kadai ake bautata ma kuma wajen shi ake neman taimako wai zasta anta fasta'in billahi idan zaka nemi taimako ka nemi taimako wajen wa wajen Allah subhanahu wataala haka addu'an manzon Allah sai da aminci Allah tabbata a gare shi yake cewa Allahumma inni ala zikrika ya Allah ka taimake ni akan yi maka mi zikiri wa shukrika wa husni ibadatik kenan ni babu wanda ake neman taimako a wajen shi sai Allah subhanahu wataala shine la haula wala quwwata illa billah babu wani wanda zai ma wani abu in ba Allah subhanahu wataala manzo Allah yake cewa ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jis kenan ni idan muka leka dukannan al-isti'ana neman taimako a wajen Allah kai ake neman taimako babu wani wanda zai iya taimaka maka akan wani abu wanda Allah yake yin shi sai Allah subhanahu wataala sai gaba ta gaba mallace al-isti'aza in aka ce al-isti'aza shine neman ta'awuzi ka nema Allah ya kare ka daga wani abu wadani kauluhu ta'ala Allah yake cewa qul a'uzu bi rabbil falaq kace ina neman tsari ga ubangijin dare ga ubangijin asba shine wa Allah subhanahu wa ta'ala sai ma da yake cewa hallo qul a'uzu bi rabbin nas kace ina neman tsari ga ubangijin mutane waye ubangijin mutane Allah subhanahu wa ta'ala ko idan muka dauka nan neman tsari ga Allah babu wani wanda zai ma babu wani wanda zaka je ka nemi tsari a gare shi ba Allah ba nan Allah ne yake cewa manzo Allah qul a'uzu bi rabbil falaq kace kana neman tsari ga ubangijin asuba ko bayan haka kana neman tsari ga ubangijin asuba sai yace min sharri ma khalaq daga sharrin abubuwan da Allah subhanahu wataala ya halitta ko sai yace wa min sharri ghasiqin idza waqab kana neman tsari ga Allah subhanahu wataala ga lokacin da dare yayi duhu sai yace wa min sharri naffasati fil uqad wa min sharri hasidin idza hasad kuma kana neman tsari ga Allah subhanahu wataala ya kare ka da sharrin mai hasada lokacin da zai yi hasada kuma haka Allah yake qul a'uzu bi rabbin nas kace ina neman tsari ga ubangijin mutane malikin nas wanda yake mai mulkin mutane gabaki daya ilahin nas ubangijin mutane gabaki dayan su kenan ni duk lokacin da zaka nemi tsari ka nemi tsari wajen wa wajen Allah subhanahu wataala sai yasa idan muka leka qul a'uzu bi rabbin nas da qul a'uzu bi falaq da qul huwallahu suna daga cikin azkar na sabahul masa kenan zai zama to mutun yana neman tsari ga Allah babu wani wanda zai zo ya zamna a wani guri inji manzo Allah yake cewa man nazala manzilan summa qala duk wanda ya zamna a wani guri summa qala sannan yace a'uzu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq yace ina neman tsari ga ubangiji da sharri da dukkan sharrin abinda ya halitta manzo Allah yace lam yadurru shay'un hatta yartahi min manzilati manzo Allah yace babu wani abu da zai same shi har sai ya tashi daga wannan gurin da yake a zamani kenan ni duk lokacin da mutum yazo ya zamana a wani guri in ya nemi tsari yace a'uzu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq har ya tashi daga wannan gurin manzo Allah yace babu wani abu da zai cutar da shi kenan ana neman tsari ga wa ga Allah subhanahu wataala a gurguje gaba ta gaba mallan yace al-istighasa al-istighasa shine neman taimako wani irin taimako Allah yake cewa istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum Allah yace ku tuna lokacin da kuka nemi taimako na nan da sabon manzo Allah yake lokacin da suka nemi taimakon Allah a yaki ko an nemi mudukum bi alfin min almalaiika lokacin da Allah ya taimaka musu da mala'iku suka kama musu a lokacin da suke yakin wannan kenan ku nan idan muka leka babu wanda ake neman taimako agashi shine al-istighasa neman agashi shine al-istighasa ka nemi wannan agashin a wajen wa a wajen Allah subhanahu wataala saboda Allah shi kadai ake neman mi agashi a wajen shi kuma wannan ya samo asali ne duk lokacin da kana neman wani abu ka tabbatar cewa kana neman agashi to wannan agashin ka neme shi wajen wa wajen Allah subhanahu wataala kenan sai sa Allah yace istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum ku tuna lokacin da kuka nemi taimako kuka nemi agashin Allah subhanahu wataala fastajaba lakum sai Allah ya karba muku lokacin da kuka neme shi kuka nemi Allah ya agaza muku ko da kuka neme shi sai Allah ya kama muku ne ya taimake ku da aiko muku da mala'iku da kuka yi da aiko muku da mala'iku akan mi akan wannan yakin da kuke kenan idan muka leka nan neman taimako babu wanda ake neman agajin shi sewa sai Allah subhanahu wataala kada ya zamanto wani abu ya same ka kace shehu taimaka min wannan shirka ce wani taimaka min wannan shirka ce abinda Allah kadai yake yin shi bai dace ba kace wani maka misali zaka faɗi akwai wanda idan mutun zai faɗi sai ya kira sunan wani wannan shirka ce idan wani abu zai same ka misali kana tayya sai kai tuntube sai kace bismillah ka kira sunan Allah idan ka kira sunan wani kai shirka Allah shi kadai ake kiran sunan shi a lokacin da kake cikin tsanani a lokacin da kake cikin yalwa sai gaba ta gaba mallan yace azzabu azzabu shine yanka wani irin yanka lokacin da mutun zai yanka ya zamanto wannan yankan kai shi ne dan Allah Allah yake cewa qul inna salati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu manzo Allah yake cewa kace da su qul inna salati Allah ya ce wa manzo Allah kace musu inna salati lalle sallata da nake yi wa nuski da kuma yanke soke abin yanka da nake yi wa mahyaya da rayuwata wa mamati da mutuwata gabaki daya yace lillahi rabbil alamin suna ga Allah subhanahu wa ta'ala la sharika lahu bai da kishiya akan haka
haka manzo Allah yake cewa la'ana Allahu man zabha li bayni Allah, Allah ya tsine ma mutumin da zai zo ya yanka domin wani koma bayan Allah. Wani irin yanka? Akwai wanda za su je wajen wani malami ya ce musu a kawo kaza a yanka, ko a kawo kaza a yanka, ko kuma a kawo dan akuya a yanka, ko kuma a kawo wani rago a yanka. Wannan shirka ce. Duk wanda ya mutu yana wannan abun wuta za shi. Kenan ni duk lokacin da zaka yi yanka, ana yin ka yanka ne dan wa, dan Allah subhanahu wataala. Kenan nan manzo Allah shi da kanshi aka ce mishi, ka ce musu inna salati lillahi sallaka wa nuski, yankanka abun yankanka da zaka yi kana yin shi ne dan wa, dan Allah subhanahu wataala. Idan ka zo kai wani abu, ka zo ka yanka wani abu dan wani, wannan kai shirka. Kenan duk abin da zaka yi, yasa manzo Allah ya ce la'ana Allahu man zabaha li ghayri Allah, Allah ya tsine ma duk mutumin da zai zo ya yanka ga wani Allah. Kenan yin yanka ga wani Allah wannan babbar shirka ce. A gurguje idan muka dauka wayanda suke zuwa gindin kabari su yi yanka, wayanda mutanen kafirai ne, shirka ce karara. Duk wanda zai je gindin wani kabari ya yanka wani abin yanka, wannan mutumin shirka ce. Wajen wani malami ne zaka shi, duk malamin da kaje yace maka kawo kaza a yanka, wannan shirka ce. Idan ka yarda kai kai shirka. Ko manzon Allah yace Allah ya tsine ma duk wanda zai zo ya yanka koma bayan Allah, ya zo ya yanka saboda wani wanda ba Allah ba. Haka idan muka dauka wannan yankan, akwai wanda zai zo ya yanka a gindin kabari, wannan shirka ce. Akwai wanda zai zo ya yanka saboda wani mutum daban, wannan shirka ce. Amma akwai bambanci tsakanin irin, misali kai baki sai ka ce bari in yanka musu wata dabba, a ba irin wannan ba. Yankan da zakai kawai sanadiyar wani mutum takanas kai yankan wannan saboda wani. Sai yasa ake so idan zakai yanka ka ce bismillah, ko ka kira sunan Allah, kuma a ranka dan Allah zakai ita, ko saboda ka sani idan kai ma lan yanalallahu ruhuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum, idan kai yankan ma Allah bai ya san jininka, bai ya san wannan namun naka. Me yake so? Allah yana so kai dan shi, walakin yanalu taqwa minkum, Allah yana son taqwa, yana son jin tsoron Allah. Idan zakai kawo kai dan Allah, kenan ba a yin yanka dan wani, ko duk malamin da yace maka kawo wani abu a yanka, kala ka yarda ka kai. Idan ka kai kai shirka, wannan shirka ce. Haka idan ka aka ce maka wani boka ya ce maka aljannai sun ce ayi yanka a zubda shi, wannan zirin da zaka zubda idan ka kar kai kai shi, wannan shi ma din shirka ce. Idan ka yi shi ka zama to mushriki, ka zama to kafiri. Idan ka mutu baka tuba ba, wuta zaka ci. Kana duk wanda zai yanka saboda wani shehu, idan ya mutu yana yan wutan shi, shirka ce. Wanda zai yanka wani boka ya ce ma ayi yanka a zubda shi ni saboda shedannu sun ce sai an zubda shi za a yi kaza, wannan mutumin idan ya mutu bai tuba yana yin wannan abun, wannan mutumin wuta za shi mushriki. Haka wanda zai je gindin kabari ya zo ya yanka, wannan mutum mushriki ne. Idan ya mutu bai tuba ba, shi ma dai wuta za shi. Gaba ta karshe malai yace annazaru. Annazaru shine bakance alƙawari. Ka dauki alƙawarin cewa misali kace ya Allah idan ka bani kaza zan yi kaza. Misali kana neman burebe, sai kace ya Allah idan na samu burebe zan yi azumi guda uku. Wannan shi yake cewa annaza, shi yake cewa bakance. Asali ba laifi bane mutum yayi alƙawari ba laifi bane. Allah yake cewa yufuna bin nazari wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira, mutanen da za su ringa ma Allah alƙawari kuma suna jin tsoron Allah subhanahu wataala. Idan muka dauka manzo Allah yake cewa kaga alƙawari bayya zuwa sai da alkhairi. Idan kama Allah alƙawarin cewa ya Allah idan ka bani kaza ni kuma zan yi kaza, sai Allah ya baka. Kana neman burebe sai ka ce Allah idan na samu burebe zan yi azumi 100, to wannan azumin 100 da kai alƙawari sai ka yi su, dole sai ka yi su. Akwai wani misali da wani malami a Najeriya da aka tambaye shi, ina ga Daurawa ne, wani mutum yake cewa ya ma Allah alƙawarin cewa zai yi azumi guda 100 idan Allah ya bashi kaza, kuma sai Allah ya bashi wannan abu. Wai yanzu he yake tambaya, fatawa yake nema, wai sai ya yi, ya ce mishi ya wace kai alƙawarin, kuma wajibi ne sai ka yi. Duk wanda ya alƙawari dole sai ya cika shi, wajibi ne. Amma kuma abinda malamai suke cewa idan ku kai sai kama Allah alƙawari, to kun zaka ma Allah wani abu, kenan kana ganin cewa Allah bai bada abu sai an mishi kaza, ko kenan kana ganin cewa Allah ba zai baka ba wani abu sai ka mishi wani abu, kenan bai mukabili ba ni kaza sai in baka kaza. To duk mutumin da ya zamanto kana ganin cewa Allah bai ya bada abu takankanas sai ka yi mishi wani abu zai baka to wannan mutumin a imanin shi akwai nakasu akwai matsala a imanin shi ana so ka sani cewa shi Allah subhanahu wataala yana bada abu ko kai ko bakai ba to in dai kana tunanin cewa Allah ba zai baka ba sai kai kaza me yasa Allah yake ba mushrikai me yasa Allah yake ba kafirai zaka ga kafiri ne yana zagin Allah amma Allah zai bashi arziki haka ne ku zaka ga wannan mutumin ya saba ma Allah musulmi ne amma zai kasance mutum ne mai sako yana shin giya yana zina ko duka wayannan abubuwan yana yi amma zaka ga Allah yana bashi arziki me yasa Allah ya bashi bayan Allah yana bayan yana saba ma Allah subhanahu wataala to haka kai da kai imani da Allah ka dauka cewa ka sani shi Allah subhanahu wataala ba sai an mushi alƙawari yake badawa ba ba laifi mutum yayi bakance annazar kai bakance kace ya Allah idan ka bani kaza zan yi kaza ba laifi amma ka sani cewa idan kama Allah alƙawarin zaka yi azumi kaza ko kuma zaka yi sadaka kaza idan Allah ya cika ma wannan abun to wajibi ne a gare ka dole sai kai wannan abu amma kuma duk mumini na kirki Ishi Ibn Taymiya duk mumini na kirki ba ka samu shi yana tunanin cewa Allah bai ya bada kaza sai ka mishi alƙawari saboda shi a nazarin shi duk lokacin da mutun yake tunanin cewa Allah bai ya bada kaza sai ka mishi wani alƙawari to kenan ko kenan kana ganin cewa Allah bai bada sadaka dole sai ka bashi wani abu ko shi kuma alhali Allah subhanahu wataala yana bada abu ga wanda ya ga dama ne ka saba mishi ya baka ka kyautata mishi ya baka za ka ga mutun ya saba ma Allah Allah ya bashi zai zagi Allah amma Allah ya bashi me yasa saboda Allah yana ba wanda ya ga dama ne in ya ga dama ya ba wani in ya ga dama ya hana ma wani yin ibadarka ko kuma in saba ma Allah bai sawa ka ce dole dole sai Allah ya baka a idan Allah ya rubuta cewa zai baka wannan abu to tabbas Allah zai baka amma ka sani cewa koda ka ma Allah alƙawari in alƙawari misali alƙawarin azumi dubu kama Allah subhanahu wataala to ka sani cewa wannan azumin dubu da kama Allah alƙawari babu zancen Allah ya gafarta ma dole sai ka yi shi idan kuma ka mutu haka tsakanin ka da Ubangiji to kenan maganin bari kal a fara idan kana son abojin Allah kal ma kai alƙawarin ya Allah idan ka bani kaza zan baka saboda shi Allah subhanahu wataala yana baka abu ba sai ka mishi alƙawari ba idan ka je ka karoki Allah ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya Allah yake kuroki ubangijinku kuna masu kaskantar da kai kuna masu nuna gashiyawa ka zube a kasa kai sujada ka ga ma Allah bukatunka sai Allah ya baka ba tare da kama Allah alƙawari ba raka'a biyu kadai zakai kai a wallahi kai raka'a biyu sai ka ce ya Allah ga irin bukatuna a wajenka ya Allah ga abin da nake so ya Allah ga irin halin da nake ciki ya Allah ka yaye mini kaza ya Allah ka bani kaza sai Allah ya baka ba tare da ka mishi alƙawari ba ganin cewa lokacin ya kare ne ya kamata mu tsaya abinda muka karanta dai Allah ya bamu ladan gabaki daya abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha